fiki bani lokacin ki. I want to talk to you today. A lokacin da duk na ganki, dan so mu shaka tare ke. Baby ki bani lokacin ki. I want to talk to you today. A lokacin da duk na ganki, dan so mu shaka tare ke.
Oh my baby sexy,
wallahi my baby sexy.
Dan so ku ganta,
dan so ku ganta.
Oh my baby sexy,
my baby sexy.
Dan so ku ganta,
dan so ku ganta.
I can't deny the fact that I love you, girl. I tune da na hange ki. Ina ta neman ki a Facebook, Insta dan in kalle ki. Ga yuna so su taya amma rigiman ki suna ta tsoron ki. Ko da kin mini laifi I can't let you go, I dole in roke ki. My heart is open for you, a kowane lokaci kece na baiwa ki. Zan daure ma wahala akan san ki. Dan in zauna da ke, baby you sweet kaman apple. Zaki daɗi kaman reke. Kin shiga cikin jikina ne, kina yawo a jinin jikina ne.
Baby ki bani lokacin ki. I want to talk to you today. A lokacin da duk na ganki, dan so mu shaka tare ke. Baby ki bani lokacin ki. I want to talk to you today. A lokacin da duk na ganki, dan so mu shaka tare ke.
Oh my baby sexy,
wallahi my baby sexy.
Dan so ku ganta,
dan so ku ganta.
Oh my baby sexy,
my baby sexy.
Dan so ku ganta,
dan so ku ganta.
Ina son ki ai ba yawa bane, kin adu baby kin gane. In kika ce no yawa ne, san ki nake yi kin gane.
Adu way da do you da make me da sim baby girl, I so you da make me kolo. Baby zo mu tafi na kai ki gida, daga can na kai ki Dubai.
Baby ki taka for me, ni zana baki money. Ni bane dolin baby, da ni da ke we go jolly. Baby ki bani lokacin ki. I want to talk to you today. A lokacin da duk na ganki, dan so mu shaka tare ke. Baby ki bani lokacin ki. I want to talk to you today. A lokacin da duk na ganki, dan so mu shaka tare ke.
Oh my baby sexy,
wallahi my baby sexy.
Dan so ku ganta,
dan so ku ganta.
Oh my baby sexy,
my baby sexy.
Dan so ku ganta,
dan so ku ganta.
Oh.